أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديتا تفتك الله سبحانه وتعالى ديسا كي هدامو أكراتمو نلتاهم ببما لمن محمد إمام البربهاري لتاهي من سنة شرح السنة عند يو إن شاء الله تعالى زام تاشي أكن درسي نتلا تندبير أتكن ون لتاهي من البركة sati da ya gabata mun tsaya a inda malam yake mana bayani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ma manzon shi manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin abubuwa da za su faru tun daga lokacin shi har zuwa kiyama. Wannan ya tabbata a cikin hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai malam ya ci gaba da bayani yake cewa قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. مالك توا كما كسني ya kai dan uwa yake cewa wa'alam ka sani cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya fada yake cewa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidatan. Mazala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al'umma ta za ta kasu gida 73, dukkan wannan kasuwar da suka yi gabaki ɗaya ɗin wutan illa wahidatan yace sai guda ɗaya tak wahiyal jama'a wanda su ne ake ce ma jama'a. Qila man hum ya rasulullah sai sahabbai suke cewa su wane ne wa'annan ya ma'aikin Allah. Qal sai yake cewa ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wa'inda suke kan abin da ni nake kai da ni da sahabbaina. Wannan hadisi ne ingantacce. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ya nuna cewa wannan al'umma ta manzala sallallahu alaihi wasallam za ta samu rarrabuwar kai. Rarrabuwar kai shi ne kowa ka same shi ya kama wata hanya daban kuma yana danganta kanshi zuwa ga addinin Allah shi ne addinin musulunci, amma kuma kiran da yake yi daban da na wannan, wannan shi ma kiran da yake yi daban da na wannan, kuma kowanne yana idayin shi musulmi ne. Yanzu misali idan ka kalli ƴan shi'a suna idayin su musulmi ne, suna kalmar shahada, amma kuma daga ka shiga cikinta zaka ga abubuwa da ke da kwai wanda sun saba ma a abubuwa na usul na addinin musulunci, abubuwa da suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma sun saba akan abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar sahabbai akai, amma kuma ida'in suke cewa su ma musulmi ne. Yanzu kaga ƴan shi'a sai su gama gabaki ɗaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su zage su, sai su ware guda biyu ko uku su ce banda su, kuma su ce su musulmi ne. A cikin ƴan shi'a akwai wanda suke ganin cewa alqur'ani ma ba shi bane wanda ke da kwai a lokacin manzon Allah, duka a cikin su ke da kwai. A cikin su ke da kwai waɗanda suke ganin kai aliyu Allah ne ma, akwai wanda suke ganin kai annabtai mala'ika jibril kuskurewa ne ya kai ma aliyu ita na ruwa, ya kai ma manzon Allah ita aliyu ne ya kamata a kai ma annabtai shine annabi. To kaga akwai kuma a cikin su wanda suke cewa ai shugabanci da aka yi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake daji ya zama shugaba sai Ali ibn Abi Talib. To kowa da irin hanyar da ya kama, haka ka zo dari kuna sufai, ka zo ka samu wasu kan su ce su ɗan Tijaniya ne, wasu ce ɗan Qadiriyya ne, haka nan ka samu wasu su ce su Mu'tazila ne, wasu ce su Qadiriyya ne, su Jahmiyya ne, haka kowa da irin hanyar shi. To irin wannan hanyoyi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani, yace al'ummar shi za ta kasu gida 73, yace dukkan wannan gabaki ɗaya a wuta suke, yace sai guda ɗaya daga. Sai ma yake cewa amarana bil ijtima'i ala al-haqq, sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace su ne ake ce ma jama'a, su wannan jama'a su wane ne? Su ne wanda aka umarta akan su game akan gaskiya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku gamu gabaki ɗaya a saman kan hanya, hanya Allah, wa la tafarraqu, kuma kada ku rarraba. Yake cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay, yace wa'anda suka zo suka rarraba addinin su suka zama kashi kashi, lasta minhum fi shay, inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ula'ika lahum adhabun 'azim, kullun kira ake akan cewa ka rarraba, rarrabuwa ba alkhairi bace ba, ka tsaya akan kitabu wa sunna, ka tsaya akan abinda alqur'ani yazo da shi kalkashin fasara ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, a kuma akan fahimta ta magabata, sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ga alqur'ani ya sauka, wane ne mafi alkhairin wanda ya fasara alqur'ani? Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah idan ya ce wa aqimus salata, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ga yanda zamu tsidata. Idan Allah ya ce mana wa atuz zakata, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasara mana ya ce to wannan zakat ga yanda zaku bada ta. Idan Allah ya ce mana ku je ku yi haji, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ku zo ku gani yanda zan yi haji, haka Allah ya ce ayi, ita ce fasarar he aikata aikace, kuku gani ku dauka, wanda ita ce fasara tabbatacciya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma fahimtar da sahabbai suka yi, bi ma'ana yanda aka koya musu alqur'ani, aka koya musu fasara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka koya musu sunna, to yanda suka fahimce ta kuma suka ringa aiki da ita, to kai ma haka ake so ka ringa addini. Kada ka zo ka kawo wata fahimtar ka wanda ta saba ma fahimtar da duk a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fahimci haka, kuma ka ce addini ne za ka yi. Bayya yuwa ka fahimci abin da sahabbai ba su fahimta ba, kuma ka ce addini ne. Shine sahabbai suke cewa duk abin da bai zama ba addini a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ba zai zama addini a bayan shi ba. Tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rana Arafa yake cewa Allah ya sauko mai aya ta cikin suratul Ma'ida, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, yau na cika muku addini, yau na cika muku ni'ima, kuma na yardan muku da cewa addinin musulunci shine addini. Kaga a wannan rana an cika addini duk abinda ba a shar'anta shi ba a shari'ar musulunci. Daga wannan rana abin da ya baya, to duk abin da yazo daga baya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ba addini bane an mayar ma da kayanka. To in kana so ka zamna lafiya, ya kasance addinin ka addini ne irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, addinin da nake kai ni da sahabbaina shine ka koma asali kawai, ka koma asali, ka karanta alqur'ani mai girma, ka karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka karanta yanda sahabbai suka yi aiki da wa'annan ayoyi da wa'annan hadisai, shikenan sai ka zauna lafiya, za ka ringa yin addini irin na manzo Allah, irin wanda sahabbai suka yi suka mutu akai. Sai malam yake cewa fa nahana anit tafarruq wa amarna bil ijtima, Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu mun ringa rarrabuwa, ya umurce mu akan mu ringa gamuwa. Wal i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, da ruko kuma da littafin Allah da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Allah yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, wannan ita ce hanya ta dardar daya daya, ku bi ta, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, kada ku ringa bin wasu hanyoyi daban-daban wanda za su sa ku rarraba, ku bar hanyar da ita ce hanya ta kirki dan haka ku tsaya akan hanyar Allah ita ce kullum muke addu'a muke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin yace fa la yajuzu tafarruq wal ikhtilaf tab'an lil ahwa bai dacewa kawai saboda san rai a zo a rarraba kan jama'a kawai saboda baka yarda shugabancin mutum ba misali wane yana shugaba a wannan bangare saboda baka yarda shugabancin shi ba ka koma share ka ware ta kai da wata jama'a ku hutto wani tsari daban dan ya saba ma wa'ancan kawai dan dai a rubu to bai dacewa kai irin wannan in baka yi hankali ba za ka shiga cikin hanin da Allah subhanahu wataala yace kada a rarraba a gamuri guda kuma kanka je ka shiga cikin wa'anda aka ce kullu hafin nadi illa wahida yace fala yajuzu tafarruq wal ikhtilaf tab'an lil ahwa aw taqlidan lil aba'i wal ajdad ko kuma kawai taqlidanci na iyaye da kakanni kace ai mu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun ai mu mun samu iyayenmu da kakanninmu akan wannan abu kuma mu a saman kanshi zamu tafi to yin irin wannan tunani barin maganar Allah ko maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace al'adan mu haka ake yi ko kakanninmu haka suke yi ko haka muka gani ana yi a garin mu wannan shi zai shi halaka al'umman da suka zo da horko kuma kai ma shi zai halaka ka idan aka ce ma ga Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza to maganar kowa aje ta ake kowa maganar shi aje ta ake saboda duk girman wanda zaka dauki maganar tashi bai kai tsuhon ɗaya daga cikin sahabbai ba idan aka gama shi da shekarun shi duk shekarun shi bai wuce shekara 200 shi kuma sahabin da a yanzu da aka yi shi ya kai shekara 1400 da wani abu akan shi ne ake magana kai ka ce maganar wancan za a bari kakanni zaka dauka kenan wa'anda sai kasance su ne ansiyan gare ka to su ma ansiyan ɗinsu su ne suka yi abin su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su hidaci a ɗauki maganar su a bar maganar kowa sai yake cewa au taqalidan lil yahudi wan nasara ko taqalidanci da yahudawa da nasaru bai dacewa ka ninka kakkon yahudi da nasara Allah subhanahu wataala ya gargaɗe mu akan kada mu ninka kwaikwayonsu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akan murindar kwaikwayon nasaru da yahudawa rayuwarsu daban tamu daban addininsu daban namu daban kada murindar tsammanin wayewa ce ba rikici murindar ɗauko irin al'adunsu murindar kawowa a cikin namu kada murindar tsammanin ci gaba ne ko wayewa ne murindar ɗauko irin shar'o'insu murindar kawowa a cikin namu musanya wannan ba wayewa ba ne ba ci gaba ba ne ba kowa ya aiki da irin yanda ɗabi'ar mutanen shi take kai aiki da irin yanda addinin mutanen ka suke ta kwana ka dora musu dokokin da zaka dora musu kada a ringa kofiye kole kamar yanda ake hudi a dauko dokoki na turawa kawai a hudda sunan garin su a yi rumfulasi da sunan garin aka a ce aiki zami da su kuma a ce su yi daidai da mu babu tunda za a yi daidai da mu to turanfan kanmu ne zami ta yi kullum mu ringa tayya mu ringa ganin kamar mun takura ma kanmu muna kwara kanmu alhali mu muka dauko abin da ya kare mu wannan mutanen biwa mu zama ɗaya da su la tattakhizu al-yahuda wan nasara awliya Allah ya hana ya ce kada mu dauke su masoya la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku wa la tajidannahum aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara ba sa son ko mun ku ba ɗaya bane ba kada ka ringa ɗauko al'adunsu ka ce za ka gama da naka har abada ba za ka zamana lahiya ba kullum al'adunsu da addininsu da dokokin suna cin karo ne da addinin musulunci sai ka tabi kawai amma duk abinsu da su kawo babu ta yin za a yi su daidai da abin da Allah da manzon suke so su daban mu daban yake cewa if الاختلاف لا يجوز في امور العقيده واصول الدين انما يجب الاتفاق والاجتماع عليه bai dace a ringa samun bambanci a cikin abin da ya shafi aqida bai dace wa duk ikhtilafin da za a kowace irin fahimta ce muka saba bai kamata mu saba ba akan abin da ya shafi aqida aqida asali ce babu ta yanda za a yi mu saba da kai akan cewa Allah shi ɗaya ne in dai kai musulmi ne ai bai yi ba ko qul huwa allahu ahad kai ka yarda ni ma na yarda to wannan dole ne mu ittifaki anan baiwa ne ikhtilafi da kai akan cewa lam yakul lam yakul wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bai da abokin tarayya, Allah shi ɗaya ne, babu kene za a yi ikhtilafi da kai in dai kai musulmi ne. To daga mun samu bambancin ra'ayi a nan, to ɗaya ba musulmi bane, ɗaya musulmi ne. Ni ma da yake so nuna mana dole dole muna so ban masu, babu ta yanda za a yi mu samu bambanci a aqida. Aqida dole mu ga mu, idan muka sake muka samu bambanci a aqida, to eh a wute yake, yana cikin 73 wannan 72 wannan da aka bada labari. Kenan da yanda za ka yi ka tsaya akan aqidar ka ingantacciya, aqida ta ce cewa Allah shi ɗaya ne, bai aiwa ba, ba a yihe shi ba, shi kadai yake nufi da bukata ta biya, shi ne kadai abin bauta, shi ya halitta dukkan halittu na duniya da na lahira gabaki ɗaya, halitta Allah ce, kuma shi kadai ake bauta ba, bai da abokin tarayya, kuma Allah subhanahu wataala yana da sunaye kyawawa wanda ake roƙon shi da su, ka tabbatar mai da sunayen shi wanda ya tabbatar ma kanshi duk abin da Allah subhanahu wataala ya ce sunan shi kaza ne, ya gaya ma kanshi ya ce sunan shi kaza ne, to kai in ka zo kawai ka ce Allah ya ce sunan shi kaza ne, duk abin da Allah ya ce sufa shi kaza ce, to kai ma in ka zo ka zo ka ce kawai Allah ya ce sufa shi kaza ce, kai shi ruka bakin ka. Wannan ita ce aqida ingantacciya, aqida da bata da matsala. Amma da ka shiga kamakani, kana nema ka bambanta da musulmi akan wannan bangaren, to kai baka cikin musulmi, kana cikin wa'inda aka ce za su shiga wuta cikin 72 wannan. Kenan mu kiyaye, mu rike aqidar mu da kyau, mu rike ta gam, kam yi wasa da ita duk inda za a ce mun saba da mutane a musulunci, to ke kasance sabanin a cikin aqida ne. Kada mu yarda wani yana da yancin a roƙe shi abinda Allah kada yake roƙa. Duk lokacin da ka yarda cewa akwai wanda ana iya roƙan shi in an shiga musiba ba Allah, akwai wanda ake iya roƙan shi in ana buƙatar arziki, akwai wanda ana iya roƙan shi idan ana buƙatar lahiya, idan babu lahiya, duk daga ka yarda da wannan ka sani cewa ka sauka daga aqida ta addinin musulunci, ka zama arni. Wani ya ce gaskiyar magana, Allah shi kadai ake nufi da bukata ta biya, kuma ya faɗa a cikin Alkur'ani sau da yawa, annabi Ibrahim tun lokacin shi haka yake gaya ma mutane, alladhi khalaqani thumma yahdin wa idha maridtu fa huwa yashfi walladhi yumituni thumma yuhyi walladhi atba'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala. Mala ya ci gaba da cewa ammal ikhtilafu fil masail al fiqhiyya, amma dan mu samu bambanci akan masaloli na fiqh, wannan ba matsala. Ina fata mun gane bambanci ana samu, kaji an ce mazhaba malikiyya, mazhaba hanbaliyya, mazhaba hanafiyya, mazhaba shafi'iyya, wannan duka ba matsala bane ba. A ina ne aka samu wannan mazhabin? A bangaren fiqh ne, an gane a bangaren fiqh ne. Misali sai ikhtilafi akan cewa shin niyya furta ta ake yi ko ku a zuciya ake barinta, kaga wannan ikhtilafi ne tsakanin su malaman fiqh. Shin ana yin bismillah a bayyane idan za a zo a karanta fatiha a cikin sallah ko ku a cikin rai za a yi ta, shin wajibi ce sai an yi ko ba wajibi ba ce ba, shin ita bismillah tana cikin fatiha ma ko ba ta ciki, kaga wannan duka ikhtilafi ne nani na malaman fiqh. Ina fata mun gane kenan, wannan shi bai da matsala. Amma idan ya kasance ikhtilafi asali ne, to wannan shi ne matsala. An gane ko? Allah sa ji musamman. Fa in tanaza'tum fi shay'in yace farudduhu ila Allah war rasul, idan kun samu bambancin ra'ayi tsakaninku da wani, yace to ku maida shi ga Allah da manzon shi. An gane? Wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in kun yi imani da Allah da ranar lahira. An gane ko? Yace dalika khairun wa ahsanu ta'wila, wannan shi ya alkhairi a gare ku. Yace iz al ikhtilafu fil aqidati la yajuzu, aqida wannan bai dace ba, a samu ikhtilafi aqida bai dace ba. Ita aqida tawfiqiyya ce, laysa mahallu ijtihadin, ita babu ijtihadi akan ta. Amma a misalin fiqh wannan babu matsala, babu laifi akai. Sai malaka cewa wa alam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sataqala sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahida, cewa ummata za ta rabu gida 73 duka a wuta take, yace sai guda ɗaya tak. Yace hadal hadith sahih, yace wannan hadisi ingantacce ne, bi majmu'i turqihi wa riwayatihi alkathira, ta hanyoyin shi gabaki dai idan an gama
hadisin wannan ingantacce ne ya inganta karkharajo al'umma wa athnau alaihi malamai sun hutar da wannan hadisi kuma sun yabo akan shi wal waqi'i saddiqu yace kuma abin da yake waqi'i a yanzu yana gaskata shi haisu akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhi al-ummati al-muhammadiyya satabtariqu ala 73 firqa cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa wannan al-umma za ta rabu gida 73 wannan abu ne wanda ya tabbata yace wa hadhihi usulul firq wannan ana magana ne akan asalin rarrabuwar ma da aka samu tun asali ne yace aka samu wannan 73 yace dan sun ma yi haka na asali ne haka ne yace an samu ko wacce zaka samu har ta yi reshi a cikin ta yanzu ka duba shi'a sai ka samu kala uku ko kala huɗu a ciki kenan kaga aqidar ta farko ta shi'a ita ce firqa guda amma a cikin ta an samu ithna ashariya an samu ismailiyya an samu rafidiyya an samu me yake ce musu fatimiyya duka ga sanar duka a cikin shi'a to kaga su rafida su ne ake ce ma wanda suke rafat na khilafanci na abubakar suka ce aliyu shi ne shugaba kullum suna ba mu mamaki idan suna faɗin wannan abu to mai zo abin za ka yi baya a zo a sake zama a ce to yanzu an sauke abubakar an ɗora aliyu ko ya zaka yi abin ya riga ya huce ka zo ka tada hankali a kai garin da kawai in banda dai shaidan dai ya ruɗe su shari'a a hannun Allah take Allah shiryar da su amma abu ya riga ya huce kai ka zo ka ringa rigima a kai ka ce dole ne an komo baya wane shi ne ya kamata ya zama shugaba wane bai dace ya zama shugaba ba haba kuma ka rike wannan abin matsayin aqidarka ai abin akwai abin tausayi a gurinsu na sai ma yake cewa wahiyal jama'a qauluhu da yace wahiyal jama'a wannan suna yake ce ma jama'a kenan mu sani cewa yawa ba shi bane wai tsayawa akan gaskiya ina wata an gani ba yawa ba ne tsayawa akan wanda suke da gaskiya a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya ambaci mafi yawa akan cewa akan bata suke wa in tuti akthara man fil ardi yati yudilluka an sabilillah idan ka bi mafi yawan wanda suke saman kasa ido don su batar da kai ma daga hanyar Allah yace haka wa ma aktharun nas walau harasta bi mu'minin yace kai wa ma aktharun nas yace mafi yawan mutane walau harasta duk kokarin da zaka yi yace bi mu'minin ba za su yi imani ba yace wa ma wajadna li aktharihim min ahad ba a samu mafi yawan su ba a same su masu alƙawari ba kuma wata na aktharuhum la fasiqin kaga mafi yawa a cikin alqur'ani ana kiran cewa mafi yawa ba na kirki bane mafi yawa su ne ma batatta kenan idan aka ce jama'a ko da mutum ɗaya ne ya tsaya akan gaskiya huwal jama'a baka ji ba a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi yace annabi ibrahim shi kadai al'umma ce kalma ta al'umma ana ambatanta akan gari ana ambatanta akan lokaci ana ambatanta akan wata generation amma shi kadai aka ambace shi da sunan al'umma ka koma cikin suratul nahl Allah yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wa janibu at-taghut kaga nan menene ke ni da wa laqad ba'athna fi kulli ummatin bi ma'ana a kowata kowane karni ko kuma in ce kowace generation an tura mata annabinta kaga wanda yake nuna maka kenan wata jama'a ce da yawa ita ce ake kira sunan al'umma a cikin alqur'ani kuma akwai wanda ake kira al'umma da sunan lokaci cikin suratul yusuf yake cewa wattakara ba'da ummati ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun ko yake cewa ku dakata bayan dan lokaci kadan ni zan ba ku labarin fasara mawarkin ku ko ku aika ni ka duba lokaci lokaci ba abu ne wanda zaka iya cewa ga horkon shi ko ba abu ne wanda kake iya cewa ga karshen shi saboda yawan shi aka ambace da wani suna al'umma to haka annabi ibrahim sai Allah subhanahu wataala ya cibri shi duka sai ya ce inna ibrahima kana ummatan shi kadai al'umma ne walam yaku minal mushriki bai karanta daga cikin mushrikai ba saboda tsayawar shi akan gaskiya ne lokacin da ya fara da'awar shi ya fara kira zuwa ga Allah a lokacin mutanen shi ai ba kowa bane musulmi kusan kana cewa shi kadai ne a lokacin ne yazo yake musu wa'azi yake ce musu me yasa ku ringa bauta ma ma hadihi tamabil ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. yake ce musu menene wannan abin da kuka zo wannan goma kana kuke kota ma suka ce iyayen muka isko suna yi yace laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin yace hakika da ku da iyayen naku kuna cikin bata ma bayyana qalu ajitana bil haqqi am anta min al la'ibin shin ka zo mana da gaskiya ne ko wasa ne kake yi yace qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi ko yace alladhi fatarahunna yace bal sai dai ubangijin shine ubangijin sama da kasa yanzu annabi ibrahim da yaga yayi ya kira su sun kasa ganewa sai ce bari yayi wata dubara dan ya kira su zuwa ga Allah ta wannan hanyar dubara a aikace annabi ibrahim shikenan sai a ya lallaba ta wajen gumakan lokacin nan sun tahiye su cikin dare sai ya shiga wajen gumakan faj'alahum jizazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un sai ya dauko gatari gabaki dai sai kakkare su duka kakkare gumakan sai ya bar babban shi kadai a wasu kisa suke cewa sai ya dauki gatarin sai ya rataya wa babban suna shukowa suke cewa man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin suke cewa wane ne aikata wannan ga abun bautanmu lalle wannan ya cika azzalimi sai wasu anan suke cewa sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu ibrahim ai mun ji wani yana aibata su ana ce mai ibrahim sai suka ce to fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun ku kawo shi a gaban mutane dan su shaida abin da zamu mishi saboda ya walakanta abin bautan mu shike id aka annabi ibrahim sai suke tambaye shi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim shin kai ka aikata wannan abu ga abin bautan mu ya kai ibrahim shin kai ne ka aikata wannan aiki sai ce qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun sai ce ai babban su shine aikata ku tambaye su mana in suna magana faraja'u ila anfusihim qalu laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun yasa kuma sai ya kallon juna suka ce ka hausan sare ba magana ba suke ina gumki ina magana kuma ka ranga cewa mu tambaye su sai annabi ibrahim ya ce kenan kun san bisa magana kuke bauta musu to anan ne sai yake ce musu uffin lakum wali ma ta'budu min dunillah afala ta'qilun gaskiya tur yace da abin da kuke bauta ma kuma ban Allah yanzu ku hankalta da sai ga haka sai gani cewa wannan a magana a kawo hujja da hujja ya riga ya kare da su a nan babu mahuta kawai sai suka ce ma mutane to ko fa jama'a wannan mutumin ma gara mi maganin shi tun kahin ya warga zamanin addinin da muke ciki ba sai suka ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin suka ce ku kama shi ku kona shi ku taimaka ma abun bautan ku in kun kasance masu aikatawa suka dauki annabi ibrahim suka jehwa cikin wuta suna jehwa sai Allah yake cewa kunna ya na kuni bardan wa salaman ala ibrahim sai Allah ya ce ya ke wuta ki zama mai sanyi kuma sanyin ma ba irin kauba wanda yake iya sa mutum mura ya tada mai hankali sanyin ma mai aminci wa salaman ala ibrahim kawai suna nasa sai ji shi kamar a cikin AC su suna tsammanin yana cina babakuwa shi kuma yana can cikin ni'ima yake to haka Allah yake annabi ibrahim haka yi wannan da'awa ta shi a wannan lokaci shi kadai ranshi ba irin balakin da bai gani ba mahaifin shi yake ce mishi la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya in baka bari ba baka bar ba cewa a bar bauta ma nan gumaka a bauta ma Allah shi kadai yace kai za mu je hika kuma za mu sa a fi sa ka bar garin nan kwata kwata mu kora ka baban shi ne yake gaya ne to yanzu ai kamata a ce in ka faso rigima mahaifinka shine akan gabojen kare ka ko to yanzu baban naka da shine kuke shi yace shine akan gaba za a walakanta ka za a hudda ka gari za a jehe ka kuma iya kallo aka rasa ka a wuta kuma yahuto yace yanzu ma aka fara annabi ibrahim ka duba irin wannan jarabawa da shi shine ma duk wannan abin da yake yi yadda shekara kusan 100 Allah ya bashi ayyuka ba wata rana Allah ya bashi da guda ya warware Allah ya ce ka madan wannan ka yanka shi dai takka gare shi aka ce kama yanka ya dauko dan ya kwantar da shi ya dauko wuka ya dora a wuya yanka zai annabi ibrahim ke ai banza ba aka ce mai ummatan an jarabta shi an gwada shi ya ci jarabawa so daiwa Allah ya jarabta shi wani ba Allah ya ci jarabawa ya dora wuka zai yanka falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadhalika najzil muslimin innahu min ibadina almu'minin wa fadaynahu bidhabhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun ala ibrahim Allah ya ce he da ya sallama kawai yanka zai sai Allah ya ce mai dakata aka kira shi aka kame rago daga gidan aljanna ya daga cikin abubuwan gidan aljanna suka bayyana a duniya wannan ragon aka dauko rago aka kama shi aka ce gashi nan shine kambacin wannan annabi in sun ci wannan ragon sun ta nama aljanna ga yin su kai ai kusa akwai abubuwan aljanna tun a nan duniya wasu daga ciki an samu daya an samu Hajarul Aswad da shi wannan kafshi hori ne tas ya sauko duniya bala'in da ke da kai a duniya na zinubai ya sa koma baki kirin sai koma Hajarul Aswad wannan dai wanda yake Saudiya dutse ne na gidan aljanna ake tabbata asar annabi Ibrahim dalilin wannan cin jarabawa da yi kala kala sai Allah subhanahu wa ta'ala daga dace shi ya ba shi wannan girma yace shi kadai al'umma ce shi yasa addinin namu ma Allah subhanahu wataala ya nasafta mana shi zuwa ga annabi Ibrahim yace wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj yace millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ يتي هو مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ حَنَّا تِي تَبَابَنْكُمْ النَّبِي إِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ شِينِي سَنْيَا مُكُمْ سُونَا مُسْلِمًا تو شِينِي اللَّهُ تِي هُوَ أُمَّةً كَغَا شِي كَدَي رَنْش سَي يَزَمَا شِينِي جَمَاعَة مِي نِكِي سُو إِنْتِي أَنَا إِذَنْ كَغَا mutane da yawa kaga wasu kadan misali a wani wuri ko a ina ne kaje a duniya idan ka auna aikin kowanne akan alqur'ani da sunna wanda yake saman kan daidai ko da shi kadai ne shine jama'a ba dole bane he taron jama'a a mutun daya shine jama'a shine al'ummai ya yi su komi saboda ka dora su a mizani shi zai rinjaye su daga an je lahira shi zai rinjaye su kenan a tsayawa akan gaskiya shine ake ni da jama'a ba taron jama'a ba ko taron abu Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya kare magana ya ce ma kana alaihi al-yawma ana wa ashabi na'am mala yace qala al-muallif rahimahullahu ta'ala hakadha kana ad-din ila khilafati umar bin al-khattab al-jama'atu kulluha yace haka addini ya kasance har zuwa lokacin khilafa ta Umar dan Khattab aljama'atu kulluha jama'a dukanta a ga mata ke wuri guda wa haka za fi zamani Uthman haka take kuma a lokacin Uthman bin Affan falamma qutila Uthman radiyallahu anhu ja'a al-ikhtilaf wal bid'ah yace lokacin da aka kashe Uthman bin Affan khalifa na uku ko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to tun lokacin nan ikhtilafin ya fara bayyana bimana rarrabuwar kai ta fara bayyana bid'o'i suka fara bayyana wasaran nasu ahzaban
mutane suka kasance kungiya kungiya wasaru firqan suka kasance firqa daban-daban faminan nati man thabata ala alhaq inda awwal altaghyir daga cikin mutane akwai wa'inda suka tsaya akan gaskiya tun farkon canjin nan da aka samu na mutuwar Uthman bin Affan wa qala bihi kuma suke fadi akan haka wa amila bihi kuma suke aiki da wannan tsayawar ta gaskiya wannan gaskiya wada annasi ilai kuma suka rinna kiran mutane akai wannan kissa ce wadda ta faru tsakanin sahabbai mas'ala ce babba wadda ta faru tun lokacin mutuwar Umar bin Khattab malamai sun yi rubuce-rubuce akai wasu rubuce-rubuce na gaskiya wasu kuma rubuce-rubuce ne na ƙarya akan hakikanin abin da ya faru tsakanin sahabbai wasu sun kawo abubuwa na banza sun rubuta wanda ba gaskiya bane sun ce haka ta faru alhali ba gaskiya bane amma kuma da ikon Allah mun samu tabbatattun labaru wanda suka inganta daga majiya mai ƙarfi daga wajen malamai wanda suke tabbatar da ruwaya ta inganta ko bata inganta ba daga cikinsu shine Imam Bukhari mun samu ruwayoyi da suka tabbatar da ga hakikanin abin da ya faru kenan idan kana so ka san me ya faru kada ka ringa neman jin abin da ya faru a hannun makiyasa sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka yarda ka ji wannan labarin a hannun ɗan shi'a kada ka yarda ka ji wannan labarin a hannun dukkan wanda ba musulmi ba yahudu ko nasara wanda zai ce maka ya rubuta littafi ko libur akan mas'ala ko wata mas'ala da ta faru tsakanin sahabbai bayan rasuwar Umar bin Khattab yace kakka yarda ka karanta wannan in ba abin da ya tabbata ba wanda kuma sai Imam Bukhari suka dangance shi a cikin Imam Tabari shi ma ya rubuta a cikin littafin shi hakikanin abin da ya faru dan dai shi ya kawo ruwayoyi daban-daban wanda suka tabbata da wanda ba su tabbata ba to daga baya malamai daban-daban sun tantance kuma sun kawo ruwayoyi ingantattu wanda suka tabbatar da wannan abin da ya faru saboda abu ne wanda ake cutar wasu daga cikin musulmai ake shigo su ta wannan hanya idan misali ka bude baki ka ce sahabbai adalai ne sahabbai dukansu Allah ya yarda da su sahabbai kaza kana yaban su sai su dauko ma wannan mas'alar ta faru tsakanin sahabbai sai su kawo maka su aje maka sai su ringa ma tambayoyi akai ai gashi ai kaza da kaza ya faru tsakanin sahabbai shin wannan abin da ya faru ya kamata a ce wanda kake yabo yayi kaza ya kamata a ce kaza yayi kaza alhali kuma ba kissa bace ingantacciya baka kissa ce wanda aka sassauyanta wani malami wanda ake ce ma Uthman bin Muhammad al-Khamis ya rubuta wani littafi mai suna Hikbatun min at-Tarikh hikba min at-Tarikh wannan littafin yayi kokarin bayyana mana abin da ya faru ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ila maqtalil husayn yace tun daga rasuwai husayn jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da aka kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-husayn tunda shi ma kashe shi aka to ya dauko ma tarihin tiryan abin da ya faru tun da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa wafati har zuwa mutuwa ta shi al-husayn me ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kamar yadda mafi yawan littattafan tarihi suke faɗa ya rasu ranar litinin 12 ga watan rabiul awwal hijira tana shekara 10-11 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a wannan rana amma ba abin ne shi ba sai ranar alhamis sai dai kwana uku ta kwana aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu sahabbai sun shiga cikin imuwa sun shiga cikin tashin hankali sun shiga cikin damuwa sun shiga cikin rasa kakazan ya daga cikin abubuwan da muke ma wanda suke ikrarin me yake da suna maulidi istigraki ranar da kake horin ciki ta aiwon manzon Allah a irin wannan ranar kuma ya mutu to wanne kake yi a ciki miye kake yi a ranar a wannan ranar da kace an ahi annabi kake horin ciki to wannan ranar a ranar ya mutu kuma mem wata mem shi duka watan rabiul awwal ne ranar sha biyu kuma ranar litinin to wanne ne kake to misali ai ma aihuwa yau sai sati da yake wai dan ya mutu sai ka tara mutane ake biki me kake yi a ran me kake yi ran saboda Allah horin cike kamata a ranar kai ko bakin ciki in dai gaskiya kake bi to wannan rana ce maza da sallallahu alaihi wasallam da ya rasu sahabbai suka shiga cikin dimuwa kowa rasa ya je aka rasa ina za a dawo Anas bin Malik yake cewa a Abu Bakr as-Siddiq yana wajen Madina yake wajen wata matar shi akwai matar shi guda bayan gari gidan da yake yana can unguwar maza da sallallahu alaihi wasallam yanzu lokacin da yazo an shiga cikin dimuwa sai isko Umar bin Khattab hayyata da hankalin shi ya ce kai duk wanda ya ce annabi ma ya mutu shi da shi ne Abu Bakar Siddiq sai ya zo ya shiga ɗakin Aisha ya bude manzala sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci manzala sallallahu alaihi wasallam ya mai da yare da ya huto sai yake ce ma sahabbai man kana bayan yayi muqaddima sai yake cewa man kana ya abudu Muhammad fa inna Muhammad qad mat sallallahu alaihi wasallam wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyun la yamut don da yake bauta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi Muhammad ya mutu bi ma'ana don da yake addini saboda annabi indan kana ganin gidan shine kake bauta ma Allah kake sallah kake azumi alhali wannan abubuwa ne ibada ce wanda ake ma Allah an gane to in saboda shi kake to yanzu bayyana amma in Allah kake bauta ma to fa inna Allah hayyun la yamut in Allah kake bauta ma to Allah yana nan rayaye da shi bayyana mutuwa sai karanto wannan aya kuma Muhammadu wama ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin yake cewa wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ko afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ko wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a hallo ga ayat da cikin suratul yake cewa innaka mayyitun innahum mayyitun zaka mutu kuma su ma za su mutu da ya karanta musu wannan ayat sahabbai suka ce su sun mamance da wannan ayat sai suka ji ta kamar nan ta sabko bayu ba alqur'ani Allah ba mu labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takan yi awaye gani wata rana bayyana suka nutsu sai Abbas shine kanan baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Aliyu bin Abi Talib da akwai wani guda su uku ne suka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauko kayan wanka suka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanka kuma suka sanya mishi kafanin shi annan inda ya mutu dakin Aisha annan aka yi rawun kuma annan aka bari shi sallallahu alaihi wasallam to bayan ya rasu to a cikin wannan interval din ana cikin juwayin wannan sai wasu daga cikin mutanen garin Madina sai suka gamu a cikin wani daki baitu bani saqif da suka je suka gamu a can suka rinka shawara tunda shugaba ya rasu ya kamata a ce kai sai akwai shugaba a ƙasa baiwa a zauna babu shugaba sai suka ce to su yanzu kamata amma a Sa'ad bin Ubada a mushi mubaya akan cewa shine shugaban musulmi sai sahabbai suka ji wannan labari Abu Bakar da Umar suka biya suka dauki Abu Ubaida Amir bin Jarrah amin hazin umma suka biya suka dauke shi suka tayi suka iske su uku da suka iske su aka fara tattaunawa sai Abu Umar ya so yi magana sai Abu Bakar ya tsida shi Abu Bakar da ya jawabi sai ya ce musu to ku tsaya ku ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayo baya mana bayani ya ce idan ana neman shugabanni ana daukar su ne a cikin Qurayshawa ku ko mutanen garin Madina ku kamar matsayin mataimakan muku ci kamar amma kamar jarraga matahiyi a hannun mu take ku kuma ku ne waziran al-a'immatu min Quraysh wa antum wuzara'una da yaga musu haka nan sai ce ina ba ku shawara tsakanin Umar bin Khattab da Abu Ubaida ku dauki guda ku mai da shi a matsayin shugaba yanzu Abu Bakar Siddiq sai Umar bin Khattab sai ya ce a'a yu ai
man yufti wa imam malik fil madina kamar yadda wasu malamai suke faɗa waye yake fatawa imam malik yana gari yaushe waye zai magana wa zai dauki shugabanci alhali kai kana nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ma shaida so diyawa akan cewa kai ne mafi alkhairi a cikin mu dan haka ni umar bin khattab ina ma abu bakr as-siddiq mubaya'a a matsayin shugaba abu ubaida kai tsaye shi ma ya meka hannun shi min mubaya'a sai anan sauran suka ringa mubaya'a kowa ringa mubaya'a aka ce an amince an yarda abu bakr shine shugaba to yanzu akwai wanda suka rubuta wata kissa ta banza ita kuma wanda take saba ma wannan wanda ta kawo wai an yi rigima tsakanin sahabbai an yi rigima tsakanin ansar an yi ba wata rigima da aka yi kawai bayani aka musu kuma suka yarda dukka mas'ala ba a huce rabin awa ba aka yi ta akari aka tabbatar da Abubakar a matsayin shugaba ya zama shugaban musulmi kuma kowa sauran musulmi gabaki ɗaya suka fi shi baya Abubakar sai da ya shekara 2 da wata 6 yana shugabanci ko kuma wata 3 shekara 2 da wata 3 iya shugabancin musulmi shi ma ajalin shi ya zo Abubakar ya rasu ranar da zai rasu da ya lura rashin lafiyar da yake ciki ta mutuwa ce sai ce na naɗa muku Umar bin al-Khattab a matsayin shugaba bayana yana kuma rasuwa gabaki ɗaya musulmai sai suka ce mun yi mubaya'a mun yarda Umar bin al-Khattab zai zama shugaba Umar bin al-Khattab khalifa ne na khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sau da yawa shi ma ya samu shaida kyakkyawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sahabbai baki ɗaya cewa shi ma amintacce ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dana da ana zada yan aljanna shi aka kawo a karo ne shi Umar bin Khattab sau da yawa yake magana alqur'ani mai girma ya zo tabbatar da maganar shi Umar bin Khattab lokacin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yama wani munafiki sallah Umar bin Khattab shi ya hana yana hanawa manzon Allah ya ce sai yayi al-aya ta sabu Allah ya ce wala tusalli ala ahadi minhum mata abada lokacin da ya ga mutane suna shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suka ga dama kuma suka shigo ba ruwan su da mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin shiga ta kamala da hijabi da komi ko ku kawai shiga suke Umar bin Khattab ya ce ya kamata mutane a sa musu kaidi su ma matanka su rinka kasance cikin hijabi kuma ya kasance mutane ba a sa musu kaidi wajen shiga gidanka sai ga Allah subhanahu wataala ya sauko ayin hijabi shikenan da karanta aka tsora musu doka ta sirrin sanin hijabi Umar bin Khattab shine wata rana da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka taba shi Umar bin Khattab yace Allah subhanahu wataala asa rabbahu an yubaddilahu khairum min kunna Allah yana iya sauya mishi mafi alkhairin ku baki ɗayan ku idan kuna taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga aya ta sabku asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara wannan Umar bin Khattab ne so da yawa zai yi magana alqur'ani ya zo gaban shi ya zama shugaba na musulmi wata rana Huzaifa Umar bin Khattab yake tambaye Huzaifa yake ce min ya Huzaifa ba ni labarin fitina miye mabudinta sai yake cewa sai yake nuna mashi akan cewa ai kai ka san mabudin fitina suka rinda hezance suka bar shi sai wani yake zambe yake tambaye Huzaifa daga baya wane ne mabudin fitina sai yace ranar da Umar ya mutu fitina ta afku a musulunci wannan bawan Allah kamar me yake so ya ce kamar wani makami ne babba a addini wanda kasantuwar shi a cikin addini iya daga cikin abin da yake tsayar da mutane su tsaya su bi shugabanni kuma su tsaya akan gaskiya saboda mutum ne mai zahi kamar yadda kowa sani ai kowa aka ce Umar bin Khattab ya san mai zahi to ga yanda hakikanin farkon fitinar ta tashi bayan da su Umar bin Khattab Umar bin Khattab shekara 10 yana khalifanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi aka bude manyan garin ruwa na musulunci aka bude garin Sham aka bude su Iraki aka bude su Syria su Lebanon a lokacin shi aka bude masallacin Quds a lokacin Umar bin Khattab aka amshi masallacin Quds daga hannun Nasaru ya koma hannun musulmai musulmai suka je a kan shugabancin Sa'id Sa'ad bin Abi Waqas ya ja shi rinduna aka je mai muke suna Palestine aka kewaye garin suka kasa huta suka rasa yadda za su yi suka ce mun yadda mun yi saranda amma sai in shugaban ku ya so Umar bin Khattab ya taso tun daga Madina ya zo nan garin Baitul Maqdis ya sauko daga saman jakin shi ya kama hanya ya shigo garin ya shiga masallacin Quds ya raka'a biyu ya ba su aminci akan cewa su zamna ba a taba su ba maharin da garin wannan ya zama garin musulmai lokacin Umar bin Khattab aka Iran da kuke ji wannan kasa ɗin Shi'a Umar bin Khattab shine ya je ya binne ranar da suke bauta ma wanda ta yi shekara 100 suna bauta mata Umar bin Khattab ya je ya bude garin akan shugabancin Sa'id bin Abi Waqqas da Amr bin al-As aka je aka binne wannan wutar baki ɗin ta a lokacin Umar bin Khattab aka ida sa yakin Yarmuk wannan bawan Allah duk wasu futuhat manya na musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a hannun shi aka bude Umar bin Khattab kuma mutum ne mai zahiri mutum ne ko mai kulawa da shugabannin da ya dora akwai daga cikin sahabbai wanda yake turawa wanda dan aiken shi ne yake tura shi gari ruwa na musulmai shi aikin shi in ya je da rawani zai je ba wanda ya san wane ne zai ringa zuwa yana tattambayan mutane ya rayuwar ku take a garin ya kuke ci ya kuke sha ya ana kula da ku wajen bangaren karatu ya ana kula da ku wajen bangaren lahiya ya kuke rayuwa ya ji yaya shugaban ku ke tafiya da ku ya zo kama Umar labari iya jin labari kawai ka ji kira an ce ka zo shugaba na kira ya kake kaza ya kake kaza ya kake kaza kamar mene ne wata surul ce yasa ta ajin sekare su ya ringa binciko mai labarin wai ba ka amin shi mulki ba a'a ba ka zo a kamin yaki ba a'a kawai a san yaya talakan suke rayuwa shugaba kenan ai duk wanda yace zai irin shugabancin Umar bin Khattab ya dauko ma kanshi aiki wa dan karami bai barci da dare tashi yake yana yawo cikin gari yana diddibawa ya gani me ake yi wata rayuwa ake yi wai ke hutuwa shi daya cikin shugabannin haba mala to Umar bin Khattab shi kare zai hutu cikin gari wai ya taba hutuwa cikin gari yana cikin tahiya ya biyo kowani gida ya ga wata mace ya ji motsin wata mace ita da yara suna mata kuka ya leka gidan ya iske ta lahiya ta ce kai na lahiya Allah ya jarrace mu da wannan shugaban da ba ruwan shi da talakan shi ita wannan shugaba ta ce Umar mana miye matsalar ku ta ce gaci nan ba abinci kwana kaza kaza ya je dauko abinci daga gida ya kawo ya zauna ya tuka mata ya kyara mata ya zuba musu a kwano suka ci suka sha su ta ringa mai adda Allah ne albarka kai wannan shugaba yana ce na barcin shi ya buɗe rawani ya ce mata ni ne ba shi kenan ba ya taɓa bi ta kowa wani gida kuma iya cikin yawace wajen nashi da dare wajen asuba ya ji wata mace tana ce ma diyarta ɗauko nonon wannan ki ƙara mashi ruwa ki kai kasuwa domin mu samu riba da yawa ta ce mata wannan abin da kike yi fa Umar bin Khattab fa amirul mu'minin ya hana fa ta ce ina amirul mu'minin ne yake yanzu bare ya ga ku ai bayyana sai take ce mata in shi bayya ganin mu ai ubangijin da ya halitte shi ya hana yin algushi ai shi yana ganin mu Umar bin Khattab karab akan kunnan shi yana dawowa gida ya kira ɗan shi ya ce mai kaga wancan gidan ya ce akwai wata yarinya a wannan gidan ka je ka aure ta mutum ne arziki ce mutum ne kirki ce an ce daga cikin wannan zuriya aka samu Umar bin Abdulaziz wanda shi ma ya yi shugabanci mai adalci a cikin daula ta Umayya to Umar bin Khattab kenan ya yi shekarun shi yana adalci to mu komo baya labarin da na ba ku cewa garin Iran Umar bin Khattab shi ya buɗe garin ya je ya binne musu wannan wutar to wannan wutar da ya binne sai suka turo wani mercenaire ake cewa ko mai zuwa assassinan mutum a ɓoye wanda ake ce ma Abu Lu'lu'ul Majusi ya zo a matsayin bawa da ya zo a matsayin bawa ya kasance bawa ne ma a kusa da shugaba amma kuma asalin shi ɗan Iran ne ba Farisi ne ya zo yana tare da su shekara da shekaru kuma mutum ne wanda ya iya abin da ya shahi aikin hannu yanzu an zo rannan an kabarta sallah ya je ya ɗauko wata wuka wadda aka jiƙa ta da dahi ta yi kwana da kwanaki cikin dahi yanda kawai in ya sa ma Umar ita ko a ina ne same ta wannan dahin ya iske kashe shi ana cikin sallah kun san zamanin da duhu ne babu wuta babu komai irin namu yanzu ana ciki kawai ya lulluɓa ya zo sahun gaba Umar bin Khattab shi ne ke jan sallah ya lallaɓa ya suka ma Umar ba a mata aka ba ya ƙara mai hedere suka biyu kuma da aka gano cewa fa an soki Umar wanda suka nema su kama su ma hannu su soke su da kan aka kama shi ana kama shi kuma bin Khattab ya ce wa ya kashe ni aka ce Abu Lu'lu'ul Majusi yace Abu Lu'lu'ul Majusi yace yace to alhamdulillah nagode ma Allah da ba wani musulmi bane bai kashe ni saboda wani haƙƙi na musulmi bare wata fitana ta buɗe shi a wurin shi ba musulmi bane ya kashe shi bare a ce a samu jarabai wata jarraba daga Allah ya kasance abin ya zama fitana tsakanin musulmi tsakanin sun yake juna to shi jin dadin shi kenan shi ko bai san ba cewa abin yana zuwa ba to Umar da ya gani mutuwa sai ya ce to ina ba ku shawara ku dauki tsakanin Ali bin Abi Talib Uthman bin Affan Abdurrahman bin Auf da Sa'd bin Abi Waqqas da Talha Abdullahi bin Umar dana ke bai cikin wanda za a zaba shi yazo ayi a gaban shi kawai amma dana bi ba za ku bane yace dana ke zo shi ciki shikenan aka zo aka zamna ana cikin shawara da ma aka zo wajen zabe sai mutum uku suka dangana suka je su sun bari sun bar ma Abdurrahman bin Auf da Ali bin Abi Talib da Uthman bin Affan an bar musu sai Abdurrahman bin Auf sai ya ce musu to a cikin kwa zai bar ma ɗaya ya ce ma Ali ya ce ma Usman wa zai bar ma ɗaya shugabanci ya suka ce mun bar maka ya ce shi ban da shi a cikin ku ne za a ɗauki guda ya ce musu shikenan sai suka yi shuru ne suka yi shuru saboda su sun san me shugabanci mutum ya ce ba ni ina so don da ya ce ina so ɗaya bar me zai su dai sun yi shuru sai ya kama hannun guda ya ja shi koma sha da shi ya kama hannun Ali bin Abi Talib shi Abdurrahman bin Auf ke kudanci sai yake ce mishi yanzu idan na zabe ka ka mini rantsuwa cewa za ka yi adalci yi rantsuwa ce zan yi adalci kuma zan riƙe da amana to ka mini rantsuwa in ban zabe ka ba za ka yi biyayya kuma hannu shi ma ya mishi rantsuwa yace shikenan ya koma hannun Usman ya mai da share ya ce ka mini rantsuwa in na zabe ka za ka yi adalci ka riƙe amana ya mai rantsuwa zai riƙe amana zai yi adalci ya ce kuma ka mini rantsuwa cewa in ban zabe ka ba za ka ma wanda na zaba biyayya ya mai rantsuwa ce zan mishi biyayya shikenan ko sai shikenan sai koma gida sai da ya kwana uku kusan yake gida-gida yake bi na garin Madina yana tambayar su wa kuke gani ya fi dace da shugabanci tsakanin waɗannan guda biyu kowanne alkhairi gare shi kowanne fadala gare shi kowanne na kirki ne amma ga shi mun rasewa ma za mu zaɓa muna diri da ido wa kuke gani ya fi wani duba da Uthman bin Affan ya fi Ali bin Abi Talib shekaru kuma iya da shi ma wasu fada'il nashi Uthman bin Affan shi ne wata rana Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai sai wannan rijiyar yana da gidan aljanna musulmai su sha Uthman bin Affan ya zo sai rijiyar ya ce musulmai su sha da warko bai hudanta shi biya sai da aka yi aka yi da shi ce biya sai da aka ce to ka raba rana mun sai rabin rijiyar bi ma'ana yau in ka sha gobe mu sha mu ba ka rabin kuɗi ya ce ya yarda a ba shi yau da aka ba shi rabin kuɗin ranar da musulmi suke sha na kyauta sai kowa zo da kayan shi ka kafe cika ya ɗauki na kwana uku ma shi Usman kyauta ya bada shi kuma sai da waki ranar da zai zo ya yi tsaye a bakin famfo ya ce mai kuɗi ya zo ja ruwa ba mai zawa ya kowa ja na shi ta jiya ya ce ka nan bala'i ya yi wace zo in sai da mara ya zo sai da mai shi kenan ya saya ma musulmai ta zai zai an taɓa yin fari a garin Madina ya ɗauko irin a wannan zamanin mu ce telam-telam ko ya ɗauko jerin gwano na manyan raƙuma da labtu na abinci aka shigo da su garin Madina ya ce musulmai a raba musu Usman bin Affan yana da darajoji da yawa, shi ya armi ɗiyan manzo sallallahu alaihi wasallam guda biyu, ya armi guda ta mutu, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki guda ya bashi, ita ma ta mutu ya ce akwai ta uku da mun ƙara maka. Radiyallahu an, shi ne wata rana yana manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune, da ya shigo Umar Abubakar ya shigo manzo sallallahu alaihi wasallam kamar rigar shi haka, kamar wani bangare na kwawon shi ya bayyana ko aka bai ka ba. Umar ya shigo bai damu ba, Usman yana sallama kawai tattare a gani ya gyara zama irin wannan zai kadan ka kama jikinka in wani zai zo na kake dan zai koya. Suka ce Aisha take tambaye shi yaya baba na ya zo baka gyara zama ba, Umar ya zo baka gyara zama ba, Usman yana son waye ce bazan ji kunmi wanda mala'ikai suka ji kunmi shawa. Zunnurai ne kenan Usman bin Affan mai haske guda biyu su ne wa iyan manzo sallallahu alaihi wasallam guda biyu da aure. Ka duba irin fadala ta wannan bawa Allah. Yanzu Uthman bin Affan ya dauki shugabanci, to inda aka samu matsala Uthman bin Affan sauƙin hali ne. Akwai wanda suke rubuta a tarihi su ringa cewa ai kamar yana da kamar rauni wajen ɗaukar decision ko na ba, ba rauni ba ne, kawai Allah ya hakinta shi shi mai sauƙin hali ne. Lokaci ya tafi kuma ga kisa ta tattaro kenan. Sati mai zuwa da zamu shiga ga dangaren cikin Uthman da kuma farkon wannan fitina, an gane ko? Insha Allah ta'ala, abinda muka fata dai Allah ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.